kalmomi da dada ke zanyiwa na shaida in baki zan zama gawa kyawun ki tafiyar ki yar baiwa samun ki sai dace san kowa
ra'ayina ra'ayinka ne komai na aina ka ne ni duk mai kaunar ka ce kuma ni mai kishin ka ce
ajiyata ajiyata kar a taba min ajiyata
ga ajiyata ajiyata kar a taba min ajiyata
ga ajiyata ajiyata
kar a taba min ajiyata
ga ajiyata ajiyata
kar a taba min ajiyata
ga ajiyata ajiyata
kar a taba min ajiyata ga ajiyata ajiyata alƙawarin so kirge min
ga ajiyata ajiyata alƙawarin so kirge min
ga ajiyata ajiyata alƙawarin so kirge min
ga ajiyata ajiyata
kara ta ba min ajiyata
ga ajiyata ajiyata
ni kai ne zaki na zan nuna ma kauna a kusa na zo zauna shalelan angona in ba kai to ba ni so So yay man amfani ga zabi na nai dace wata nai wa janjani guna ba mai kwace ta
ajiyata ajiyata
ajiyata ajiyata
na ce kar a taba min ajiyata
ajiyata ajiyata
ajiyata ajiyata
ajiyata
ajiyata na ce kar a taba min ajiyata
ajiyata ajiyata
kalmomi da dada ke zanyiwa